Gwamnatin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta ce ta soke tsarin tallafin da ake baiwa alhazai da ke zuwa aikin haji a kasar Saudi Arabia daga jihar. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello wanda yake zantawa da muryar Amurka ya ce sun tarar da ana kashe miliyoyin naira da sunan bada tallafi ga alhazan. To amma sun gano tallafin akwai ayar tambaya kamar yadda yayi karin bayani.
Yanda ake kashe kudin da a ce wai an taimaki alhaji subsidy banda kudin da ya biya wai taimako ne fa wai wato an taimake shi mun zo mutara ana kashe biliyan 2 da biliyan 200 ko 300 shekara to mun soke domin wannan mun ga duk kudin nan aljum mutane yake shiga iyaka dai an fake da sunan alhaji ana diban kudi bawon Allah mutumin karkara mutumin kauye bai ma san an amfani sunan shi ba in ba haka wannan subsidy har biliyan 2 da nabu wace shekara mun so mu soke abu gagara saboda an riga an kimeki mai a ciki duk da cewa mun rage daga biliyan 2 wancan shekara mun biya mun kashe kusan miliyan 900 to amma wannan shekara babu gaskiya cikin al'amarin ko muna so mu gyara kuma insha Allah da yadda Allah zamu gyara shi
to sai dai masanin al'amuran yau da kullum a jihar Niger Alhaji Jibril Iliyasu ya ce basu goyi bayan jarya tallafin ba
kai janye wannan tallafi da ya saba da aka saba yin mu alhazai sai dai me ya nemi amintaccen mutane masu amana wanda ya dace su taimaka ma alhazan su basu kuma a lokacin da ya dace dan gaskiya ba ina zargin mai girma gona akan hakan ban tabbas mun sani cewa gwamnati na taimakawa amma wasu na amfani da wannan dama su danne
haka zalika a gefe guda akwai matsalar da kamfanonin jirgin yawo ke jefa dimbin maniyata a jihar Niger a duk shekara al'amarin da Alhaji Jibril Iliyasun yace akwai buƙatar kulawa domin shawo kan matsalar
mai girma gona shawara ta akai yayi kokari ya zama da duk wani wanda yace ma yana da kamfani na daukar alhazai ya sa ido mai ya kafa kwamiti mai tsauri akan wannan a ja kunnan duk wani kamfani da yace zai dauki alhazai ma
kawo yanzu dai babu wani cikakken bayani akan shirye-shiryen aikin haji mai zuwa daga hukumar alhazan jihar Niger mai jagorantar kusan maniyata 4000 a duk shekara Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya.